murmushi dole in dai zangalan barke ta kira ni dadi zai mamaye jikina
S2 Records Prince
Productions ni fa duniya riga in dai za a bani ke na san ban da damuwa
ni ma fa duniya riga in dai za a bani kai na san ban da damuwa
ba alfarma ne muke aso ba ko aure muke ba za ki ga kishiya ba ina san ki sosai raina ya muke marawa dai akan ki ne babu abinda ban iyawa dan kin kama zuciya kin yi daidai da ra'ayina kuma kin zarce dukiya saki ya zam jinin jikina daga dai sai biyo daga uku sai hudu daga ke sai ni alisafin kauna
daga dai sai biyo daga uku sai hudu daga kai sai ni alisafin kauna da kalamanka ka jawabanka ka jiran shakka na jiyarka zan aure
zuciya kin yi daidai da ra'ayina